least to sophistically note that the situation has tremendously improved.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana cewa gwamnatinsa ta samu gagarumin nasarar gaske wurin shawo kan dimbin kalubalen tsaro da ya addabi Najeriya. Shugaban Najeriya wanda ya bayyana aika-aikar ƴan ta'adda masu hankoran ballewa daga Najeriya barayin gurbataccen mai a matsayin manyan kalubalen tsaro da Najeriya ke fuskanta kafin ya amshi mulki ya ce biyo bayan irin namijin kokarin da gwamnatinsa ta yi yanzu an shawo kan da dama daga cikin waɗannan kalubalen tsaro. Shugaba Muhammadu Buhari wanda ke jawabi yayin da ke sanye da kakin soji a wurin bikin ritaya a tutoci 53 na rundunar sojojin Najeriya tare da kaddamar da wasu sabi ya ƙara da cewa
this administration has achieved remarkable transformation of the military.
Wannan gwamnati ta cimma gagarumin nasarar gaske a wurin ƙara ƙarfa rundunar sojoji wurin kambaba ƙarfinsa na yaƙi da walwala wanda ya ce a baya na nan takajan-takajan amma bayan shekaru 7 ya inganta rundunar sojojin Najeriya wacce yanzu ita ce ta hudu a Afirka baki ɗaya bayan da a shekara ta 2015 su ne na 7. A shekara ta 2022 kadai a cewar shugaba Muhammadu Buhari ya samarwa sojojin ɗaruruwan motoci masu sulke da bam bai ratsa su da motocin jigilan sojoji da kuma na aikace-aikace kana daga shekara ta 2017 zuwa shekara ta 2022 ya samar da motocin yaki masu yawan gaske dimbin bindigogin artillery bindigogi masu sarrafa kansu da harsasai masu yawan gaske nau'i daban-daban waɗanda suka taka rawa wurin irin rawar da sojin Najeriya ke takawa a fagen daga. Kazalika kama daga lokacin da ya karɓi mulki zuwa yanzu General Muhammadu Buhari ya ce an ɗebi kimanin kuratan sojoji sama da 60,000 baicin dubban hafsoshi kuma da ake yayewa a makarantar horar da sojin Najeriya ta NDA da ke Kaduna.
Aside 1,000 commission from the Nigerian Defense Academy Kaduna.
To kome ɗan Najeriya ke cewa akan wannan jawabi na shugaban ƙasa?
Sunana Ibrahim Janyau daga jihar Zamfara. Tabbas lallai gwamnati ta yi ƙoƙari sosai wannan gwamnati tun da ta daura gaban mulki tun shekara ta 2015 a zuwa yau. Mun ga cigaba da ta kawo wurin daƙile tsaro.
Sunana Sale Bakuru sabon fegi daga Damaturu a arewa maso gabashin Najeriya. To za mu ce mun yaba wa shugaban Muhammadu Buhari amma sai dai akwai sauran rina a kaba sakamakon cewa yanzu akwai hanyar da ta tashi daga garin Dambuwa zuwa Biyu. Wannan hanyar ba ta biyuwa. Komunan a jihar Yobe idan ka je ka garin Yadin Boni wato Gujuba local government bangaren gabar wannan wurin baya shiga sakamakon cewa akwai ƴan ta'adda na Boko Haram.
Kimanin tutocin sojin Najeriya 53 ne aka yi wurtaya daga aiki. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.